Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kan mitoci 2531 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Saroniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Talata 13 ga watan Agusta na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyar mu a can Hawwau Abdul Karim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Allah ni Hawwau Abdul Karim yau fariya zan ci gaba da shirin daga nan Birnin Accra Ghana. Shirin zai fara da jin takaitacciyar tarihin Malama Musfira wadda take uwa malamar da ke koyarwa a makaranta sannan kuma ɗaliba daga jami'a. Bayan haka kuma mu tattauna da Khalifa Fistawa Media akan tasiri da yake yi a rayuwar al'umma. Daga nan ne za mu dan huta da wakan Yahaya da mai jidanaka sannan mu ci gaba da shirin inda za mu ji bayanin Hajiya Abata kan mutuwar auren zamani. Daga ƙarshe dai mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. Sai yanzu kusa ku ji yadda tattaunawar mu zai kasance da bakuwar mu ta yau Malama Musfira.
Assalamu alaikum Malama.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni dai sunana Musfira kuma na tashi daga Tafo 45 amma currently ina Sawaba Sipedoti inda muke activities mu wato sa consult wanda ya haifi sa educational complex, sa catering services da sa transport da sauransu.
Mashallah, zaki dan gabatar min takaitaccen tarihin ki inda kika taso karatu da sauransu.
So, ni dai a Zaria na yi karatu from basic school to JHS. Har na kai secondary school wato Loving School of Business Tamale wurin na je secondary school then na proceed to Kumasi Technical University inda na yi postgraduate diploma in computerized accounting. From then na kuma koma na yi degree na in computerized accounting. Aside that I have other certificates in baking specifically saboda even though na yi accounting in school as a student amma in professional life kuma ni baker ni professional chef ni decorator ni event planner ni sannan kuma ina administrator kuma at a school wato sa educational complex kuma inda zama private school da muke run ni da mijina Mr. Siddiq Abdulrazak. Private school ne amma mun yi shi kaman English and Arabic wanda zama private wato inda zaka kai yaro ka samu both secular and then Arabic education kuma inda zama na private ne akwai ido sosai kan yaran sannan kuma muna run weekend school which is precisely on Quran memorization wato inda muke koyar da yaran yanda za su memorize Quran.
Duka keke jagoranta?
So Star Consult dai na ce mother organization mu kenan amma wanda ke in charge specifically kafin mani in shigo shi ne miji na shine Mr. Siddiq Abdulrazak shine CEO mu na Star Consult. Nike magana ga yau Star Consult na 10 years muna plan ma mu have a special occasion to celebrate it.
Ki bangaren ki da kanki wani abu ne naki na mallaka da kika kike ranin shi.
So na ce we are all in it together, corporate aiki muke yi. So when it comes to
ko kike yana goyen bayan ki 100%.
Mu duka muna yi, whatever we do it together. Muka yi aure sa consulti I face catering services. Kin zo ki iske yau na train students. Gobe kin zo ki iske miji na catering. Gobe ki zo ki iske ni catering. Haka nan kika zo other activities.
Ga aure, ga yar, ga wannan aiki ya ake yi.
So alhamdulillah, cikin rayuwa dai mutum ko me kake yi akwai challenges. Challenges na rayuwa every part of it ana face. Saboda first of all a ce mace kana da aure, kana aiki, ga yara, ga professional life ne, wato aikin da kake yi ba wani abu ne da yake da sauki ba. Apart from businesses da muke yin ga duka ma, ina aiki as a clerk, wato secretary daga Islamic Educational Unit. Ina zuwa from Monday to Friday, sannan other activities da muke yi. So abu ne mai wuya sosai, amma me zai kifin ka kana zuwa forward kana iya kai kullum. Shine wato passion da kake da shi fa abin da kake yi da juriyan da zaka yi. Sannan kuma apart from that, na mutum duk abin da zaka kana need good support system, and the best support system I have in this world is my husband. Shi ke baya na yake ba nike yin duk abin da nike yi yayi duka.
Ko ranan da kika ji kamar kai inda muka kan gari ban yin kai barin.
Eh kwarai kuwa dewa, saboda nike magana gama ina zuwa su.
Ma, kina me kina karanta?
Ina diploma in education. Abin da yasa na koma su nake diploma in education. Na realize kaman currently muna run institution as a school. Even though ina da diploma in computerized accounting, ina da bachelor of degree in computerized accounting. Amma me mutum duk abin da kake ya kamata ce kana da ilimin abin da kake yi don su. Sai kafin kai ka make sure kaman mabiyanka sun yi the right thing ne. Ya kamata kai da kake da abin nan ka san abin da kake ciki. Abin da yasa na take pain na koma su na shebarin zan yi diploma in education in kare kan certificate da nake da shi. Yeso ya bar ni ma abin da muke yi nan kai ya kai shi da kyau. Currently kuma ina rike da yarin 11 months. So akwai ran da na tashi zan je lectures man na ganin kaman like kana feel gajiya cikin jikinka, amma an ka duba abin da ke gaban ka inda kake so ka aim ka kai she mu doki wannan mu yi abin ga da shi kuma
ne na kike so ki kai.
So mun kai wani riba mu kai koyina ba yau sa educational complex yeah not up to 3 years, this is our third academic year, mun ce 2.5 years. So mun ce mun kai wani riba mu kai koyina ba muna cikin rarrafe. In the next 10 years, muna so mu zama one of the best Islamic private schools in Kumasi, Ashanti region, Ghana. And then muna so mu zama one of the best institutions in the zamu train mutane kan aikin hannu when it comes to catering services, baking, decoration, fashion and a lot more. So in kika ji ababen da na koro ga duka ke ma kin ga kaman in mun kai wani wuri amma ba mu kai koyina ba
wani gangare zaki ba yan wayankin mata da suke son su yi wani abu haka amma wani abu na jan su baya.
So abin da zan ce musu ne dai shi su yi focus. Once kana da abin da kake son ka achieve, in ka yi focus ta duba ka set goals towards it ka iya ka achieve. It may be difficult, ka face a lot of challenges, amma in ka keep focus kan abin nan kana follow shi kadan kadan ba easy bane. Na ce is easy dan kana deceive audience ba easy bane, amma in ka yi focus kana gan kaman ga abin da kake so, in kai tawakkali kuma da Allah kana follow shi kadan kadan Allah ya yarda ka samu abin da kake.
Araba matan da kuma ba su samu goyon bayan mazan su ba.
To matan da ba su samu goyon bayan mazan su ba, na farko gargadin da zan musu ya kamata su san hanyar da za su bi su samu hankalin mazan su, su support su cikin abin da, saboda mutum ko me kake kana need support, kana need wanda zai tabaka murwa dan rana guda kai ka je kai wani abu ka gaji kazo, kana need wanda zai encourage ka oh keep on kaza kaza yanda za yi bar kai kuma ka feel comfortable. Sannan maza kuma gargadin da zan musu kan su support matan su, yanzu duniya things are very hard. Apart from that, yau mutum na da rai gobe mutum bai da rai. Yau in ka empower matan ka, ka empower future yaran ka, in ka empower matan ka kai komi Allah ka dai san gawan farko. Amma yau in ka kwanta ba ka tashi ba, kai rest assured kaman matan ka sai kai aiki ta duba ya yaran ka ba she wani yazo ya support ko ta je tayi layi tana nema dukin da za ta ba mu rayu ba sai ta yi aiki ta support ga she sa maza duk inda kuke duka ka san kaman in ka empower matan ka ka empower kanka kuma ka empower yaran ka
ta mun gode malama Musfura wani makon zamu ci irin tasiri da kika yi a rayuwar al'umma
madalla dangantaka ko alaka tsakanin maza da mata tamkar dan juma ne da dan jummai kama daga matakin uba da iyarsa wa ko kani da kanwa ko yarshi miji da matarsa ko kuma ma'aikata ne samun goyon bayan namiji yana taka muhimmiyar rawa wajen karfafawa ruci gwiwa tare da taimaka mata ga cimma burinta da nasarori a rayuwa hakan nan idan bace ta rasa goyon bayan namiji a duk mataki yana haifar da mummunan tasiri a rayuwarta domin yana sa ta yi kasa a gwiwa duk da cewa bata rasa ƴan uwa mata da suke bata goyon baya ba ko a bangaren neman baiwa mata damar da duniya take kokarin tabbatarwa matsawar tafiyar bata samu amincewar maza ba to tafiyar tana samun nakasu bisa bayanan wata kungiya mai zaman kanta United Purpose da ada aka santa da Concern Universal mai rajista a Burtaniya yanzu zamu koma ga Hawwa'u
yanzu muna tare da Khalifa Abdullahi Swala zamu ji irin tasiri da shi ke a rayuwar al'umma
to assalamu alaikum malam pizza wa barka da warhaka
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
dan gabatar min cikakken sunan
ayya Halifa Abdullahi Sala eh Halifa Faith ko da kace push up kin ko da kace abokin malumma
abokin malum
ko da kace miyan kwakwa ko yaron annabi
ko yaron annabi duk sunan da kin
eh ko ko da kace dawa for life ambassador of islam
duk sunan na kin
kanina wani kace mai kama shanu
ba sallah yanzu mu zo bangaren tasiri da kai a rayuwar al'umma
eh alhamdulillah was ala kulli alam in kika ce impact da na make to wannan she ni a wuri na ban ganin na make wani impact ko kuwa a'a bi mana she da mu ce impact da Allah ya bani na make to ai ni ban yayi wani abu ba Allah ya faɗi ba kuma ban yayi wani abu ba Allah ya taimaka mini ni ba yasa ni tafiya na duka Allah ne gaba Allah baya Allah gefe Allah nan ga Allah saka ka soya shi annabi Muhammad na wuri
sallallahu alaihi wasallam
sai samu rayuwa impact ne wannan Allah ya bani muka yi a cikin community ba community mu kada ne muka yi impact ba don community da na fito shine kuma shi zango Allah ba kan tudu wannan kowa duniyan community mu da sai su gwada maka menene akai yana da yawa wurin suna nan mai shi ya yi zo ma aiki bai da wani mun yi mu kai ka wurin aiki da wani fawa
iya tuna adadin mutanen da ka dauki da hannu ka kasawa aiki
wallahi badan yin tuna wurin suna da yawa
Allah sun kai 100
badan yin gane ba gaskiya idan aiki abu ne na da yawa ana iya yi wani abu ma manta wani ma kai game da kai waje yace diyana wani wai kai ka sa shi aiki kaza yace to ni da manta sakaran janna zamne muna program ga wani prison officer yazo wai kwanakin gaji yanshi kenan na sa aikin air condition yace to ni ban ma san diyan ka bane ni da na sa yaro ne yazo wurin mu ne wai na bidan aiki shi shi sa abu ne da indai ka zo nema gurgurdun ali ina da iko na yin mai
amma ba wanda ke zuwa ake zuwa bukata wurin ka sun kai kamar wani irin abubuwa
shi mu ci abubuwan da ake zuwa bukata a wurin mu abin peace dawa organization ne mutane da ke kasan mu muke aiki mun kai mutane da mu dari shi sa amma ni dai nake kallo jagora wannan kuma kanna Allah ke so ne yasa ni na zama jagora abinda ake zuwa wurin mu masu ciyo masu neman kudin daki masu neman sukufi masu neman wani arkan su ne na duniya kowa dai ni in ka zo office mu da ka luka iski wani na nan muna iya mu yi wani na nan ba mu iya mu yi wannan da mu iya mu yi she mu yi don ba mu da mu yi komai ba Allah kade shi dai wani suna iya su zo nema abu wurin mu wala ba mu yi mu fulfilled ba ni da kaina ina zama ina tuna ina bude message su wannan ba mu iya mu yi ba she ina tsoro mai ran jinga da Allah to amma ba ina da iko bane ban yayi ne kifa mu ce ko she sa abin da yana da yawa akwai wayan nake bidan ruwa mu ba su rijiya rijiyar na zuwa she su ga mun tai wani gari mun yi muna aunawa ne su wane ne ke in need much she sa kai ka iya kana cikin unguwan ku shan giwa a kai ba ruwan gota kuke sha ba amma wa'anga da ke tudu ya arewacin Ghana gota suke sha da shanu gwamnatin musu da maka cikin gari shi yasa wani abubuwa ka kuma lalle ya kai ga shanu da ake kawo muna muke yanka da talakawa in karamin sallah ya kai abinda muke tallafawa abubuwan da ajiya ba da mu yi muke da nama
girman tallafin da
wallahi ajiya muka yi wasa da mu fadi ma ba mu fadi wani ne mafi girma ba mu gane domin yana da yawa eh sai ta ba ke ka gwada ba wani munte da mutane hospital take India $50,000+ mutum guda wannan duka kuma kan Facebook kun gane muke zuwa da wurin jama'a social media su ba mu ba kudi na bane ba kudi ko bane Allah ke gaya da mutanen wani kuka sa amanan na annun su da su su aikata kuma ai muna cikin garin nan kowa ya san mu kowa ya san da muka fito kuma muna aikin peace da wanga sabon shekara da mu shiga January ga mun samu shekara na wa goma to kin gan abu da kai shekara goma wallahi in ba na Allah bane shekara fudu mai kyau an gudu to amma mu duk wanda kika san yana tafiya da ni a peace da wa ko mai kamera ko mai driver hali yau su nake tafiya da ni saboda al khairi yazo da su ake rabawa in an bani sadaka in doki wannan na kyauta na ba su wani in an kawo kudin a raba da masu aiki ne na ba ku yasa ya bani impact din da ke cikin community mu wallahi ni ba dan yambu da bakin fadi ba ni da kaina kwanakin nan da muka yi taro na musabaka na makafai mun zo muna list abun na abubu ga wasu shin na kallo a wannan garuka fa mun yi fa shekaru kaza na manta domin abu ne da mu kanna Allah yayi muna
mafi yawancin kungiya haka ana iya a zo a rasa kudi amma kuma tallafi na iya zuwa sai kana ganin cikin aljifin ka ba cikin kudin fisdawa ba kana da shi kana iya taimakawa
shi ma yafi yawa ni yara iya zo ma ya kare ma wani lokaci ba komai ne wai in Allah in kai abu kamar yanzu kai abu Allah na son wani abu kai shi ma sirri akwai na open which is public fund to sai sa kika gan muna fitewa jikin mu kullun ne ga aji ana zamanin da kike interview na nan ake zuwa wurin ta azu wannan ba kudin fisdawa ba sannan banda wannan kuma akwai kudin da mutane ke ba mu na zakka na sadaka yana nan daban-daban kowa na iya ba mu kamin shekara kuma muna mu gane kudin zakkan ga ina da mu shiga da shi kamar shekaran ga zakkan da yazo annon mutun January hali yau ba abinda muka ba wani mutun da ke cikin kumashi ko Accra cikin birni duka wannan dan yan tunane wani malami ne ya shiga cikin wani kunci yara wani gari dai komo Ghana plane ticket shi ya kasa muka fidda cikin zakkan da ba naka kara mai arabacin garin da barai suna ba zakka shekaran nan
to mallam Khalifa Allah ya saka da irin gudunmuwar da ake bayarwa wajen tallafawa marasa galihu sau daga mallam Khalifa kuma za mu nishadantu da wannan wakan Yahya jira naka
Bariya kori bakine suba sona ga zuci kowa ya jira na shebar na bari jira na ka kowa ya jira na shebar na
Bayan wakan Yahya ina tare da Hajiya Abata kaka ce uwa ce sannan mai sasanta auratayya ce wadda ta bawa sama da shekaru 70 baya za ta bayyana mana abin da yasa auren zamani baya karko
Assalamu alaikum Hajiya
ni ne Hajiya Ramatu da ake ce mu mai lakabi Hajiya Abata
kin kai shekara nawa a rayuwa
a yau dai ina da shekara 71
wannan wani matsala muke da shi yaran mata da auren mu ke yawan rabuwa
matsaloli na yaran mu dai na zamani in ce iyan mu na yanzu da jikokin mu na yanzu ya saba da mu zabanin mu da muka yi to yau yaran mu na yanzu jikokin mu na suna son sauri menene sauri komai zaka yi duniya sannu ne ba da rigima ba da garaje ba idan dai ka yi garaje cikin lamari to kullun kai kana da dana sani cikin rayuwa kullun dana sani zaka ta yi amma zaka dauki hakuri kaji yanda ya kamata zaka ga daidai cikin rayuwanka amma mu yaran mu na yanzu rigima yayi yawa rigima da jijjid da kai yayi yawa ba yi abu cikin yanda ya kamata wani yayi ne zan yi wani yayi ni ma shi nayi wanda yafi tunda wacce ta yi kaza
kuma
haka zamanin mu ga yake mu da ba haka muka yi tafiyan mu rayuwar mu
da ku ya kuka yi
da mu rayuwa dai da muka yi ban duban abin da kike da shi sai ina neman in ci ban duban abin da kika yi ina so in ci gaban ki ban duban abin da kika yi ina so in bata naki rayuwa don a yau zamanin mu ga mu zamanin mu ba haka muka yi ba ina ce ina so ki na kare miki komai
ce dai in taimake ki da ki je gaba amma ba in taimake ki don kai ki baya ba
mu matasan yanzu da muke abubuwan
a ai ba amaryan da za kai dakin miji ba tare da gargadi ba an gwada miki zamantake wanda zaki da zama da miji da zama da ƴan gida da zama da family miji da yanda ya kamata zamantakewa duka uwarki sai ta gaya miki ki kuke dai daki hawo to amma yaran yanzu da yake ba masu ji bane abinda aka gaya musu gida ba shi za su gida auren ba wani abu daban za su koyi da ba su yi shi gida ba za su fita da shi sai yasa an za a zage su kuma shi a gama da iyaye alhalin ba haka uwarki ta kai ta gidan miji su dai suka je suka koyi nasu salon daban
kina ganin bai kamata a can salon yanda ake yi matasa gargadi ba idan an kai gida aure
an kai su gida aure ma ki kai abinda ba dai ba ai wace ko ta kira ki ta gaya ni da ce miki wace maganan da na gaya miki nan da hutuban da ne miki aka ce kai gida aure da kika je ba shi fa kike yi ba to ai yaran yanzu ba su jin magana su suna ganin uwayen namu uwayen nasu ma su sun fi su waye shi yasa abinda iyayen suka gwada musu ko ai wangar Allah rabu da ita yi su ɗan dan to shi yasa kullun ake sake su ana rabuwa da su domin in zaki bi da abinda uwarki ta gaya miki da ba wanda zai bar aure ma komin wuya auren komin dadin amma da yake mu hutuban da muka ba su nan ba da shi suke zuwa ba da nasu salau daban suke zuwa gidan miji in kika hango kuma kika kira don ki gyara zamantakewan ta da miji she kiga ta ce wai ke mutuniyan dani she sa ke a rabu da ki ke manufos ma ya kama ki eh haka yaran ke fadi nan manufos da Allah bari hajiya manufos yanzu maganan ta ba wani magana bane kake dauki wannan maganan to shi ke goma da su baya suke kai su ga hallaka suke kai su ga asara babba don abinda babba ya gani yaro ko ya hauri ni bai gani babba abinda shi ya gani daga kasa ke ko kin Hausa ma baki gani kuma kamin uwa ta zauna da ke ta gaya miki magana ta ga abinda ta gani ne take gaya ni in kin je ki kaza in kin je ki kaza in kin je ba su daukawo yau yanda nake ke kusa da ni ni sa lady buti gaba dai gaba dai ta dauki hutu ba gare mu menene ta yi aure ta yi biyayya aure ta tausaya aure ta yi mamijin ta biyayya an cire matan kuma shin ga dubu ba su iya sun yi abinda ni sa lady ta yi ba
madalla Yayin da aka kaɗa gangar siyasa a Amurka, tuni yanayin siyasar ƙasar ya ɗau ɗumi a bisa dalilai da dama. Da bayan nan dai shine ayyana wanda mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris take so ya zama mataimakinta idan jam'iyyarta ta Democrat ta ayyana ta a matsayin ƴar takarar su. Dalilin kenan da yasa na tattauna da shugabar Women in Media Initiative, wata kungiya da ke baiwa mata goyon baya domin tabbatar da cewa mata sun samu wakilci a fagen siyasa, wacce ta yi magana akan ra'ayinta akan
kuma sunana Halima Bel Umar, kuma ni ce shugaban kungiyar Women in Media Communication Initiative a nan Kano, Nigeria. To kin san ai idan ana siyasa kowa hange yake yi hango wane ne in ya janyo shi yana ganin Allah zai ba shi sa'a kin ga duba da wanda ta zaba in dai Allah ya ba ta sa'a to ina ganin dai ni da ra'ayina mutum ne wato jajirtacce kamar matsayi yake da kafafuwan shi kuma zai iya karawa da kowa ina ganin kamar ya san abi shi da Kamala Harris
a matsayin ki na mace menene kike so a ce gamayyar Kamala Harris da Tim Walz sun cimma a matsayin ta na shugaban kasa in Allah ya bata sa'a
to ni dai kin sa a matsayina na mace kuma ganin America ne zan so a ce an samu mace ta farko kuma baka da za ta rike shugabancin America me yuwa na ta policy approach din wata kili zai dan fi dan sauki a kasashen duniya duk da dai na san America take America ce kuma America za ta aiki saboda interest din America za ta to amma ina ganin idan Allah ya sa ita ce ta samu shugaban kasa gaskiya za a samu sauki saboda mata in kika kula mata da yawa mata suna da tausayi kuma ba sa san abin da zai bata musu suna kuma suna so su ga wato on the privilege waɗanda ba su da wato wanda ba su da
gata
galihu yawa mata kuma na san za ta duba harkar mata sosai kuma za ta duba da abin da ya shafi yau da kullum na zamantakewar mata musamman baƙaƙe a ƙasar America kuma baƙaƙen ma ba wai mata kawai ba duka tunda su ne minority wannan ina ni a ra'ayina ina ga yana zai taimaka wa jama'a musamman ƙasashe masu tasowa wanda za a duba can ƙasashe masu tasowa a duba ai to ni gaskiya ina son Allah ya ba matan nan ya bata sa'a saboda na san a ra'ayina ina ganin za a samu sauci kwarai da gaske
rana wata shaida suke ni na kine
To kafin mu karkare shirin masu sauraro za mu lika bangaren kwalama Hawa'u Gareki.
Za mu shiga madafan mu inda yau muke tare da Hajiya Azumi.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkanku da kasancewa da ku a cikin shirin mu na kwalama. Muna tare da
Hajiya Azumi.
So yau wani abinci zaki mana?
Tuwon shinkafa da miyan agushi.
Agushin nan naga kowanne gari da yanda yake yin agushin shi. Ke na gane zaki mana?
In Allah ya yarda. Fulan agushi da farko zaki je kasuwa ne ki sisi. Zaki sai ki sai agushi, ki sai timati, ki sai albasa, ki sai kananan kifi, ki sai samu kifi, ki samu naman kifi, ki sai daddawa, ki samu fafi shito, garin tankwa, ki samu kayan maginki. Ni gaskiya ba yayi spices ba amma ni na gargajiya yanda aka gwada mini haka nake yi. Da farko she ki yanke yankenki, ki samu bosinki ki sa. Nan akwai albasa, nan akwai timati, nan kin daka ki da kai da ke kin gama, nan kin gyara ganin taushin, kin wanke shi, kin murda da gishiri, kin wanke ganyen gauta, shiki murda, ki wanke, ki murda, shiki wanke, shiki wanke, inda ki murda, ki sa gishiri, ki murda, kyau, ika kare, shiki wanke, shiki bidabu, ki sa, ki haje, ki gera su gefe, sannan ki daka kwafe shi ton da kananan kifi, ki gama ki aje wuri guda.
O zaki hada tankwan?
Tankwa gulli-gulli, da shi, da daddawa, da kananan kifi,
zaki hada ki markada?
Shiki aje gefe. Yanzu ga maginki, ga garin tankwanki, ga manjanki a haje, shiki wanke silbanki. An gasi zaki yi su, shiki zo kan gasi, shiki girka silba, da kin girka silba shiki wanke nama ki sa. To in zaki wani zan girka nama na doko garlic da kwafe shi to da kakaduro da gishiri da magi, shin zabke naman da shi. Bayan na zabke, shin aje shi gefe, kuma wanke silba na in aje, in girka kan na shin zuba manja.
Na kin aje naman gefe, sannan ki saki girka sabon
silba. In Allah ya yarda, shiki zuba manja, manja ya taso da zafi, shiki zuba albasa, kina cikin murda albasa kadan, kina soyawa kar, shiki zuba timati. Timati in kina ciki aka, shiki kawo tomatoes. Shiki zuba, shiki soya, in kin soya kin kare. Yanzu kin jika agushin kin aje, ika soya timati gwangwanin da ika sa, shiki sa ruwa kadan ki daure, shiki zuba, shiki na soyawa. Ni ka gan kin ga ya taso, shiki kawo naman ki, ki zuba.
Wannan wanda kika zabke kika bashi.
Shiki kwa doko, shiki zuba. In kin zuba shiki ma kisa, shiki na soya shi kadan kadan. Zuwa can shiki nemo kifinki, ki gyara, ki zuba. In kin gyara kin zuba, yanzu shiki zuba ruwa kare, yana tasowa, shiki doko kayan kulukulin da kika daka.
Shi wannan wani kifi da
daddawa, kananan kifi da daddawa da
abin. Kwallon kika nikan nan.
Shiki zuba ciki, shiki taso da tafasa. Yana tafasa kadan, shiki kawo agushin, shiki bi da matacin kwakwa. Saboda saki, shiki tace agushin don ki shi ruwan ruwa, shiki tace. Shiki duba limitin da kike nema, ne dai inda kike nema ruwan miyan ki. Shiki tace iya kai wuri, shiki bar shi. Ki sa maginki, ki sa gishirinki, ki bari tafasa kadan, bayan ya tafasa kadan, shiki kawo shi ganyen gautan, shiki zuba ciki, shiki bar shi ya tafasa sosai yanda kike so miyan ki ya nuna. In awa biyu ne, in awa uku ne yana wurin ki, amma ai nuna ke da kanki. In kin shi miyan ki, shiki kamar miya na ya nuna, ba wanda zan ce juya ni bane. Da kare ki bido dan karamin tukunyen ki, ki girka. In kin girka ki ga ruwan na zafi, shiki zuba shinkafan ki ya taso ha isulala, ki tuka binki. Shikenan gama, shiki ci yanda zaki yi, ki ci ke ba ruwan ki.
To madalla nan, ni Hawa Abdulkarim yau faniya zan tsaya, sai sabon mako idan Allah ya kai mu.
An gaishe ki Hawa'u da tawagarki. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Hawa'u Abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Fiona wa Maimunan Dudu ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin. Ni Aisha Mu'azu ke muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ma'assalam.